لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 5 ga watan Zulqa'ida hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da 3 ga watan 5 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba gabatar da karatu daidai irin wannan lokaci wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano yau ma da izinin Allah zamu ci gaba da karatu bayan hutu da muka tafi na azumin watan Ramadan wanda aka dan bada dama don mutane su gama azumtar azumin su ta Shawwal to kuma kamar yanda aka sani littafin da muke yi kafin mu tafi hutu mun riga mun kammala kuma mun yi alƙawarin insha Allah in mun dawo hutu zamu dora daga sabon littafi wanda shine Ahkamul Janaiz Ahkamul Janaiz wa Bid'uha wannan littafi ne na babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karanta abin da yake daidai a cikin wannan littafi sannan Allah madaukakin sarki ya tsare mutuntube da kuskure da kuma ainihin wato yin ba daidai ba a cikin wannan karatu da zamu gabatar sannan dukkan abin da muka karanta din na daidai Allah ya ba mu ikon aiwatar da shi abinda kuma muka ji na gyara Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karbar gyaran da kuma yin gyara din sannan muna yin addu'ar ibada da muka gabatar ta azumin Ramadan bisa ga sunnar magabata na ci gaba da yin addu'ar Allah madaukakin sarki ya sa mun yi muwafaqa mun dace to zamu ci gaba da yin wannan addu'ar cewa Allah ta'ala ya karbi azumin mu Allah ya karbi sallolin mu Allah ya karbi sadakokin mu Allah ya karbi karatun mu da zikirorin mu da dukkan abin da muka aikata na alkhairi sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da tsawon kwana domin ci gaba da raya wannan ibada mai girma ta azumin watan Ramadan shekaru masu zuwa waɗanda kuma ainihin wato Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsu tun daga azumi zuwa yanzu an yi rashe-rashe manya da yara mata da maza an samu rashe-rashe daban-daban a dan wannan tsakani din muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafartawa ainihin dukkan waɗanda suka rasu cikin al'ummar musulmi sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi musu rahama Allah madaukakin sarki ya girmama ladansu Allah madaukakin sarki kuma ya bada ladan rashin ga iyalansu sannan muna sake yin addu'a ga iyayenmu da malamanmu da sauran yan uwa musulmi duka mu kuma Allah ta'ala ya sa mu cika da imani naji kamar sautin nan fa babu shi sosai ko iya sautin kenan to ai ba sai na rike wanda yawa indai ba ta daga can bane to a dauka ko daga speaker to insha Allah kamar yanda muka saba gabatarwa na tarihin mawallafin littafi ko da yaushe in zamu sa wani littafi mukan yi kokari gurgudan hali mu karanta takaitaccen tarihin malamin da zamu karanta littafin sa dan musal littafin wa zamu dinga ko littafin wa muke mu'amalanta shi dai wannan babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani al-imam al-muhaddith wato shugaba ne kuma jagora sannan kuma wannan malami muhaddith wato malamin hadisi ne ane masa al-kunya da Abu Abdurrahman amma sunansa Muhammad ibn al-Hajj Nuh ibn Najati wato ibn Adam al-Ashqudari al-Albani Ashqudara din suka ce wata asima ce ma'ana kamar ka ce capital ko ainihin wato babban birnin Albania da daddiyar Albania wancan ta da to babban birnin ta shine Ashqudara to shi ainihin wato Sheikh Nasiruddin al-Albani mutumin nan ne al-Arnauti al-Ma'ruf wanda aka fi sani da Muhammad Nasiruddin al-Albani wannan malami masani ne game da abin da ya shafi sha'anin hadisi bal ma ana kirga shi daga cikin malaman hadisi waɗanda suka shahara a wannan zamanin namu yana da wallafe-wallafe da littattafai da dama a wannan fanni na ilimin hadisi da kuma ainihin wato wasu fannonin daban banda ilimin hadisi din Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani an haife shi a shekara 1333 Hijriya daidai da 1914 wato miladiya a dai wannan babban birni na wato Albania ta da wato Ashqudara ana aka haife shi sannan yayi karatu a hannun ainihin wato mahaifinsa da kuma wasu daga cikin manyan malamai na lokacinsa Sheikh Nasiruddin al-Albani yayi karatun al-ibtida'iyya a makarantar da ake kira al-Is'aful Khairi a cikin Dimashq kuma duba da ra'ayin mahaifinsa game da irin waɗannan makarantu na nizamiya ta bangare ko nahiya ta addini wannan ya sa mahaifinsa ya tabbatar da rashin kammalawar ɗansa ga wancan karatu na nizamiya ma'ana bai bar ɗansa ya yi irin wancan karatu a ce mutum ya gama wato sanawi ya je ya yi jami'a bai bari ba da haka ya yi kokarin sanya wa ɗansa wato wani tsari na ilimi wanda ya kafa shi a kai wajen karantar da shi al-Qur'ani da tajwidi da nahau da sarf da kuma fiqihu na mazhabar Hanafiya domin ainihin wato shi ainihin wato mahaifin nasa wato yana bin mazhabin Hanafiya ne Sheikh Nasiruddin al-Albani ya samu damar wato haddace al-Qur'ani mai girma a hannun mahaifinsa da ruwayar Hafs an Asim daga cikin littattafan da wato ya karanta ko kuma mahaifinsa ya karantar da shi akwai littafin Mukhtasar al-Kaduri Mukhtasar al-Kaduri wannan wani littafi ne na fiqhul ahnaf kaman yanda yayi karatu a wajen Sheikh Sa'id al-Burhani ya karanci wani littafi da ake kira Maraqil Falah fi fiqhil hanafi da wasu daga cikin littattafan lugha da balaga kaman yanda Sheikh Nasiruddin al-Albani ya karbi ilimi na ko kuma ya samu wato kwarewa a sana'a ta hannun mahaifinsa inda ya iya gyaran agogo kuma an ce ya kware matuka wajen iya gyaran agogon har sai da ya zama yana daga cikin waɗanda suka shahara a wannan fanni kaga kenan Sheikh Nasiruddin al-Albani bai tashi a matsayin malam zalla ba ma'ana karatu kawai babu wani sana'a da mutum yake yi Sheikh Nasiruddin al-Albani ya kware da gyaran agogo ya kasance yana samun arzikinsa da yake kula da kansa da iyalinsa ta wannan ainihin wato sana'a ta ainihin wato agogo gyaran agogo. Wato Sheikh Nasiruddin Al-Albani kamar yadda muka faɗa wato yayi karatu a wajen malamai daban-daban, sannan ɗalibai da dama sun yi karatu a hannunsa, wanda daga cikin wato daga cikin almajiransa waɗanda suka yi karatu a hannunsa shi dai yayi ka daga cikin malamansa mun faɗi akwai mahaifinsa, akwai Muhammad Ragib At-Tabbakh wanda shi ma ɗaya ne daga cikin malamansa. Sannan cikin ɗalibansa waɗanda suka fi shahara akwai Aliyu Hassan Al-Halabi, akwai Salim Al-Hilali, akwai Mashhur Ibn Hassan Al-Sulaiman, akwai babban malamin da ya rasu cikin watan Ramadan Abu Ishaq Al-Huwaini, akwai Abdul Aziz Ibn Abdul Fattah Al-Qari, akwai Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, waɗannan dukkaninsu kaɗan ne daga cikin ɗalibai na shi babban malami Sheikh Nasiruddin Al-Albani. Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ziyarci dauloli da dama dan karantarwa da kuma gabatar da lakcoci ko muhadarori. Daga cikin kasashen da Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ziyarta akwai Saudiya, akwai Qatar, akwai Kuwait, akwai Misra, akwai Imarat, akwai Isbaniya, akwai Injaltara, akwai Almaniya, akwai Australia da ainihin wato Lebanon. Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ƙware matuƙa a fagen ilimin hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ilmominsa, kamar yadda muka ce da yawa daga cikin ɗalibai sun yi ɗalibta a hannunsa, wanda daga cikinsu akwai wanda an wayi gari suna daga cikin masu research da bincike akan ad-dirasatul islamiyya. Sannan yana da wallafe-wallafe da dama, ana ganin littattafan Sheikh Nasiruddin Al-Albani sun haura 300. Littattafansa da ya ainihin wato yi ana ganin sun haura ainihin wato 300. Daga cikin wallafe-wallafen nasa akwai littafin Silsilatul Ahadithu Sahiha, sannan akwai Silsilatul Ahadithu Dha'ifa, sannan littafi na uku akwai Sahihun wa Dha'ifu At-Targhib wa At-Tarhib, akwai kuma Tabwib wa Tartib Ahadithu Al-Jami'u As-Saghir wa Ziyadatuhu ala Abwab Al-Fiqh, akwai Sahihun wa Dha'ifu Al-Jami'u As-Saghir, akwai At-Ta'liqatu Al-Hisan ala Sahih Ibn Hibban, akwai Irwa'ul Galil fi Takhrij Ahadith Manar As-Sabil, akwai Sahihul Adab Al-Mufrad, akwai Dha'iful Adab Al-Mufrad, akwai Tamamul Minna fi At-Ta'liq ala Fiqh As-Sunnah, akwai Ath-Thamarul Mustatab fi Fiqh As-Sunnah wal Kitab, akwai At-Tauhid Awwalan ya Du'at Al-Islam, akwai fadlu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yayi littafi akan falalar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wasu suna cewa baya san annabi, duk da wannan kaga ba za ka hana mutane su faɗi abinda suke so ba, amma yayi littafi falalar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan yayi littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tahrim ila takbir ka annaka taraha, sannan ya yi littafi akan fitnatu takbir, akwai littafin sa tahziru sajid min ittikhadil quburi masajid,
akwai sharhin sharhul aqidatut tahawiyya, akwai tahqiqu muhtasar al-ulwi lil-ali al-gaffar, littafi ne na Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman al-Zahabi, sai masa tahqiqi. Akwai jilbabul mar'atul muslima, akwai ar-raddul mubham ala man khalafa al-ulama watashaddada wata'assaba wa alzama al-mar'a bi satri wajhiha wa kaffayha wa aujaba wa lam yaqtani bi qawlihim innahu sunnah. Na duk sunan littafi ne guda daya. Akwai littafin sa Taharimu Alati Darab, wato wannan haramcin kayan kada kada kenan. Akwai kuma wannan littafi da zamu karanta Ahkamul Janaiz wa Bid'uha. Akwai Al-Kalimu At-Tayyib wanda shi ma an buga shi, wanda al-maktabatul al-maktabul islami suka buga shi. Akwai al-ubudiyya, akwai kaifa yajibu alaina an nufassira al-Qur'an al-Karim, akwai riyadu salihin shi ma da ya masa tahqiqi, akwai salatu tarawih wanda darul ma'arif sun buga shi, akwai salatu al-idain fil musalla hiya sunna, akwai manasikul hajj wal umra fil kitabi was sunna wa athari salaf, wa sardi ma ulhika ma alhaqa an-nasu biha min bid'in, akwai tashihu hadith ibtari as-sa'im qabla safarihi ba'da al-fajr wal radd ala man da'afahu, akwai salatu tarawih, akwai qiyam ramadan fadluhu wa kayfiyatu ada'ihi ko wa kayfiyatu ada'ihi wa mashru'iyyati al-jama'ati fihi wa ma'ahu bahthun qayyim 'an al-i'tikaf. Akwai as-siratul mustaqim, wannan wata risala ce, fi ma qarrarahu at-thiqat at-thiqat al-athbat fi laylatin nisf min sha'ban. Akwai sahihu siratin nabawiyya, akwai ar-radd 'ala al-jahmiyya ash-shawish, akwai al-hadith an-nabawi, wato akwai hijabul mar'atul muslima wa libasuha fi salati, akwai ar-radd 'ala at-ta'qib at-ta'qib al-hafid li Sheikh Abdullah al-Habashi, akwai ta'sisul ahkam ala ma sahha an khair al-anam bi sharh ahadith umdat al-ahkam, akwai takhrij ahadith fada'il ash-sham wa dimashq, akwai wato littafan suna da yawa kamar yanda muka faɗa, littafan su sun kai kamar kimanin za su kai wajen 300. Akwai al-mustalahatul al-mustalahatul arba'a fil Qur'an, akwai al-mar'atul muslima, akwai kitabul ilm, akwai as-sajid tahziru, wannan mun karanta shi, tahziru as-sajid min ittikhad al-qubur masajid, akwai sautul arab, akwai al-ayatul bayyinat fi adam sama'il amwat ala madhhab al-hanafiyyati sadat, akwai littafin hidayah hidayatur ruwat ila takhrij ahadith al-masabih wal-mishka, akwai at-tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu, akwai al-ihtijaju bil qadar, akwai izalatu shukuk an hadith al-buruk, akwai fadl as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma mun fade shi a baya, akwai ma dalla alaihi al-qur'an mimma ya'dudu al-hay'a al-jadida al-qawima qawimatul burhan, akwai khutbatul haja allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuha ashabahu, akwai takhsis ahkamil janaiz talkhis ahkamil janaiz, akwai talkhis salati sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam, akwai alwuqudun nadariyya, akwai igathatul lahfan fi masayid ash-shaytan shi ma da ya masa ainin aiki, akwai islahul masajid min al-bid'i wal awa'id, banda takhariji akwai iktida'ul ilm al-amal, akwai al-qa'id ila tashih al-aqa'id, akwai ainihin wato at-tasfiya wat-tarbiya wa hajatul muslimina ilayhima, akwai adabuz zifaf fi sunnatil mutahhara, akwai bidayatus sul ko saul fi tafdhili ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, akwai manzilatus sunna fil islam, akwai sifatul fatwa wal mufti wal mustafti, akwai qissatul masih ad-dajjal wa nuzul isa, akwai su'alun wa jawab hawla fiqhi al-waqi', akwai littafin sa mai suna al-iman, akwai sahihul mawarid adh-dhama'an ila zawaid ibn hibban, akwai subul salam shi ma da ya masa aiki sharhu bulughul maram, akwai haqiqatus siyam. To littafan suna da yawa kamar yanda muka faɗa wajen guda 300, saboda haka ina ganin ba sai mun karanto su ba ga baki daya. A wannan kadai ya isa ya nuna maka hoton wannan wani malami ne wannan, a ya wannan zamani namu ba zamanin sahabbai ko zamanin tabi'ai ko atba'u tabi'in ko wancan zamanin da aka yi rubuce-rubuce, a wannan lokaci da muke rayuwa an tattara littafan su suna da yawan gaske, kuma da wuya ka samu maktaba wadda ta amsa sunan maktaba library ba tare da ka ganta cike da littafan wannan bawan Allah Sheikh Nasiruddin Al-Albani ba, wanda duniyar musulunci ta karbe shi a matsayin malami, ta yadda da shi a matsayin malami, ta yadda littafan su dinga shiga suna karadan suna karadawa ko ina ana karantar da su ana fahimtar addini da su, da haka yana da rubuce-rubuce da gudunmawa da ya bayar da yawa. Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya rasu a 22 ga watan Jumadil Akhira 1420, wanda ya daidai da 12 ga watan Oktoba wato 1999 ya rasu. Ya rasu a babban birnin Oman, Asimatul Urdun, anan ainihin wato ya rasu, an kuma binne shi bayan sallar Isha, an kuma gaggauta binne shi saboda al'amura guda biyu. Al'amari na farko dan zartar da wasiyar sa kaman yanda ya umarni. Abu na biyu, al-ayyamul lati hasala fiha mautuhu wallati tali hadhihi al-ayyam kana shadidatul harara, an ce wato ranar da ya rasu da kuma ranakun da ke biye da waɗannan ranakun, wato ana rana wato an yi tsananin zafin rana, da haka sai aka ji tsoron aka jinkirtar da binne shi za a dan samu ainihin wasu abubuwa na al-mafasid ala nas, wato allati taqa ba'd al-adrar aw al-mafasid ala nas, wanda za su zo daga nesa za a dan samu matsawa da takurawa ga mutane domin ana tsananin zafin rana a ce za a jinkirta. Kuma dama wasiyar da yake kenan a cewa kada a jinkirta wajen yin ainihin wato yi masa janaza. Wasiyar sa ta karshe shine ya ce ya yi wa matarsa da ƴaƴansa da abokansa wasiya da dukkan wani mai kaunarsa, cewa idan ya samu labarin rasuwarsa ya yi masa addu'ar Allah ya masa gafara ya masa rahama da farko. Sannan ya yi wasiya ga iyalansa da abokansa da duk masoyansa kada su yi kuka irin kukan da shari'a ta hana. Sannan na biyu wasiyarsa shine ya yi wasiya a gaggauta binne shi, kuma kar a sanar da ƴan uwansa waɗanda suke na nesa da makusantansa da abokansa, sai gwargwadon abinda ake bukata na wajibi wanda za su iya haduwa wajen shirya shi da yi masa sallah in sun samu shi kenan. Sannan ya yi wasiya da wanda zai masa wanka yi masa sallah, wato makocinsa kuma abokinsa al-mukhlis, yace abokinsa ne wanda yake akwai ikhlasi cikin abokansa a cikin abotakarsa da shi. Wato abu na uku, ya zaɓi abin ne shi a guri mafi kusa, kar sai an yi tattaki mai nisa dan kada wannan ya tilasta wa waɗanda suka dauki gawarsa zuwa ga dan ajiye shi ko a sa shi a mota. Ya fi so a tafi a kafa aje a kai shi. Da haka ya ce a zaɓi makabarta mafi kusanci wadda ba sai an buƙaci a dora shi akan mota dan ainihin wato kai shi makabarta ba. Ya ce amma su waɗanda za su yi rakiya za su iya hawa ababen hawansu su hau motocinsu. Sannan ya ce ya fi so shi a binne shi a tsohuwar makabarta, makabartar da take an yadda makabarta ce tun iyaye da kakanni shekara da shekaru, wadda wato yake akwai zato mai rinjaye a kan ba za a tone kaburburan wata rana gwamnati ta ce za ta raba kulotai ba, ko wani ainihin wato wani mai san zuciya da rashin maida lahira ba komai ba ya zo ya kewaye ya ce gurinsa ne ko gurin iyayensa ne ko gonakinsu ne ya ce zai gina gidaje ko zai raba ainihin abin nan. Da haka makabartar da an yadda makabarta ce wadda ba a jin tsoron wata rana za a ce a tone kaburburan ciki a yi gine-gine a gurin. Sannan ya ce duk wanda yake cikin garin da ya mutu, duk waɗanda suke garin da ya mutu, to kada su ba da labari ga waɗanda suke wajen garin na ƴaƴansa, tunda yana da ƴaƴa da wasu sun yi aure, kar a bugi sanar da su fadlan an gairihin ballanta na kuma a ce a sanar da wasu su ko za a ba da labarin kaza kaza to sai bayan an raka shi, dan kada a ce a tsaya jiran wane ko a tsaya wane ya zo ko wane ya nemi alfarma a jira. Ya ce to baya san a sanar da duk wanda baya cikin nan unguwa ko baya kusa sai bayan an shirya shi an raka shi. Ya ce baya san a jinkirta jana'izarsa bayan rasuwarsa. Yana kuma mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, ya ce sa'ilan maula an alƙahu wa kad gafara li dhunubi, ya ce ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ina so in haɗu da shi alhalin ya riga ya gafarta min ma qaddamtu wa ma akhartu. Sannan ya ce na yi wasiya da library na, maktaba ta gabaki ɗayanta, sawa'un ma kana minha matbu'an, wa'anda an bubbuga su aw taswiran ko ba a riga ko makhthut, wato akwai wanda an riga an buga su, akwai wanda rubutun hannu ne ba a riga an buga su sun zama bugun inji ba, wanda na rubuta ko kuma wani na ya rubuta, to yayi wasiya wannan maktabar yayi wasiya gabaki ɗayanta a kai ta Jami'atul Islamiyya fil Madinatul Munawwara, la'anna li fiha dhikriyatin hasana fi da'wati lil kitabi was sunna, yace saboda wannan jami'a akwai abubuwan tunawa masu kyau da nake da shi game da wannan jami'a na kokarin kiranta zuwa ga littafin Allah da sunna akan manhajin salafis salih. Lokacin da na zamanto na yi lecturing ko na karantar a cikin ta na fahimci haka, rajiyan minallahi an yanfa'a biha ruwadaha kullama nafa'a bi sahibiha yawma idhin tullab wa tullabu, yake cewa ina roko da kuma sa rai daga wajen Allah madaukakin sarki ina kaunar ya amfanar da duk waɗanda suke kai kawo zuwa ga wannan library ko wannan jami'a don karanta wa'annan littafai, kamar yanda nake sa rai nake fatan Allah ya amfanar da me su wa'annan littafai din da kuma ɗalibai da za su zo daga wurare daban-daban don ainihin wato yin karatu. Wa an yanfa'ani bihim, kuma ina roƙon Allah ya amfanar da ni da su, wa bi ikhlasihim da kuma ikhlasin su, wa da'awatihim da kuma addu'o'in su. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Wannan wasiya yayi ta a Jumadal Awwal 27 ga Jumadal Awwal 1410, ma'ana shekara 1410. To wannan a takeice ina ganin ga duk wanda yake ta jin ana Nasiruddin Albani, to akalla kila in mutum ya dan saurari wannan, duk da cewa ba komai muka ambata ba, mun dan bada abin ne a takeice dan a san tarihin wannan malamin, kuma ya rasu yana da shekara 85 a duniya. Allah madaukakin sarki ya gafarta masa, Allah ya girmama ladansa, Allah ta'ala ya bashi aljanna madaukakiya. Aikin da ya yi wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da musulunci, Allah ya dora masa a mizanin kyawawa,
kusakurai da akai da yayi a cikin rubuce-rubucen sa ko rayuwarsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya lullube shi da rahamar sa Allah madaukakin sarki ya ci gaba da amfanar da al'ummar musulmi da ayyukan da wannan babban bawan Allah ya gabatar wanda ɗaya daga cikin abin da ya gabatar din gashi nan zamu karanta shi yanzu insha Allah ta'ala shine ahkamul janaiz wa bid'aha malam yace wato wannan littafin hukuncen janaiza da kuma bid'o'i da suke da alaka da ita janaiza to zan shiga cikin muqaddimar da nake ganin shine zai daidai da naku saboda ninawa ya kawo mun wani abu na duba na ga babu ai kasa to amma dan karanta kila za ku ji mun yi daidai insha Allah bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh yace innal hamdalillah lalle hakika yabo da godiya sun tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakon sa wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafarar sa wa na'udhu billahi muna neman tsarin Allah min shururi anfusina daga sharrin kawunan mu wa sayyiati a'malina da kuma miyagun ayyukan mu man yahdihillahu duk wanda Allah ya shiryar fala mudilla lahu babu mai batar da shi wa man yudlil wanda Allah ya batar fala hadiya lahu babu wanda ya isa shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah ina mai shaidawa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina kuma mai shaidawa lalle annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ne ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku wadanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah haqqa tuqatihi haqiqanin kiyayewa wa la tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu sai kuna musulmi wannan khutbatul haja ke ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ittaqu rabbakum ku kiyaye dokokin ubangijin ku Allah zai khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai guda daya shine annabi adam wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halicci matarsa daga shi wannan ran guda daya tace na Hawwa wa batha minhu ba rijalan kathira wa nisaa ya kuma yada maza da yawa da mata da yawa daga waɗannan ainihin wato halittar guda biyu ko waɗannan ran guda biyu daga annabi Adam da nana Hawwa daga nan ne aka sami yawaitar wannan jama'a wannan al'umma da ake kira ƴan Adam wanda suka cika ko ina a duniya mazansu da matansu wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah allazi tasaaluna bihi wanda kuke yi wa junanku magiya da shi wal arham kuma ku kiyaye zumunci ko kuma ku kiyaye yanke zumunci inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai kula ne da ku ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana wanda take ta daidai yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum ya kuma gafarta muku zunubanku wa man yuti'i allaha wa rasulahu wanda diye wa Allah da'a da kuma manzansa faqad faza fawzan azima hakika ya rabauta rabu wanda yake mai girma amma ba'd bayan haka fa inna asdaqal hadith kitabullah lalle hakika ko shakka babu mafi gaskiyar zance shine littafin Allah wa ahsanal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mafi kyawun shiriya shiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dauka akwai wasu shiriyoyin masu kyau in akwai din to shiriya mafi kyau ita ce shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharri cikin al'amura sune al'amura fararru a cikin addini wa kullu muhdathatin bid'ah dukkan fararran abu a addini bid'a ne wa kullu bid'atin dalala ita kuma bid'a gabaki ɗayan tabata ce wa kullu dalalatin finnar dukkan bid'a kuma da ita da ita gabaki ɗayan ta da masu yin ta wuta za su na fata an gane wa kad qala Allah azza wa jal hakika Allah mai girma da daukaka yace tabarakal ladhi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور تبارك الذي بيده الملك وند ملكي كهننسا البركة سن يويتا وهو على كل شيء قدير كما شيمي تككين إيكوني أكن كومي الذي خلق الموت والحياة شيني وند يهد تشمتوا يكما هد تشرايوا ليبلوكم dan ya jarraba ku ayyukum ahsana amal ahsanu amala ya bayyana wane ne zai fi kyautata aiki a cikin ku shine dalilin da yasa aka halice rayuwa aka halice mutuwa lalle waɗannan abubuwan tare suke da aka an halice rayuwa ne da mutuwa wata rana akwai rai wata rana babu kamar da babu wata rana akwai hal ata ala al insani hinu min al dahr lam yakun shay'an madhkuran da dan adam babu shi kaga an samar da shi ne daga babu daga rashi sannan Allah madaukakin sarki yace kuma dukkan wanda yake rayayye to kuma zai mutu don haka haka suke tafiya rayuwa da mutuwa Allah ta'ala yace kuma ya halicci waɗannan halittu nasa guda biyu ga rayuwa ga mutuwa yace yayi haka ne kawai dan jarabawa dan ya jarraba mutane ya ga waye zai fice cawon aiki gashi dai kana da rai ko kana so ko baka so sai ka mutu wata rana to tun daga ka araye kuma watan wata rana zaka zama matacce wannan jarabawa da Allah yake so ya gani zaka dinga auna kai amfani da rayuwarka kai aiki mai kyau kafin mutuwarka ko zaka bata rayuwarka kai abu mara kyau har mutuwarka ta cin maka wannan Allah ta'ala yace duk gaba ɗayan mu nan ya halicce mu ne ya ce ga rayuwa ga mutuwa yana so ya ga waye zai kyakkyawan aiki a cikin mu ayyukum Allah ya ce ina so in ga ayyukum ahsanu amala wane ne a cikin ku zai fi kyautata aiki wa huwa al-azizul gafur Allah madaukakin sarki shi al-azizu ne ma'ana gagara ba dau ne mabuwayi al-gafur kuma mai gafara wa qala Allah madaukakin sarki ya ce kullu nafsin dha'iqatul maut kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa kowace rai mai ɗanɗanar mutuwa ce wa nabluukum bisharri wal khairi fitna Allah madaukakin sarki ce wa nabluukum muna jarrabaku da fitinar sharri da ta alkhairi Allah ta'ala ce muna jarrabaku da fitinar sharri da kuma fitinar alkhairi a jarrabu mutum fitinar alkhairi misali wadata fitinar sharri talauci fitinar alkhairi a jarrabu mutum da lafiya fitinar sharri a jarrabu mutum da rashin lafiya Allah madaukakin sarki yace kowace rai za ta dandana mutuwa sannan mun sanya wata jarabawa wadda za ta zama fitina ko dai fitinar ta zama ta sharri ko ta alkhairi wa ilayna turja'una Allah ta'ala yace kuma zuwa gare mu ne ترجعون أكي ما يدكو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راها وتركها النبي صلى الله عليه وسلم يتي مالي وللدنيا أي ليس لي ألفة بها ولا محبة لها حتى أرغب فيها وأنبسط إليها wa ajma'u ma fiha ko kuma mali wali dunya wa ayyu ulfatin wa mahabbatin li ma'ad dunya hatta ashtagilu bi tahsiliha shi ne ma'ana abinda malamai suka fassara mali wali dunya ma'ana wa ayyu ulfatin wani irin sakin jiki wani irin sabo wace irin kauna zan yadda in kulla tsakanina da wannan duniyar har ma ta shagaltar da ni wajen kokarin tarata ko suka ce mali wali dunya wa suka ce mali wali duniya ai laysa li ulfatun ni kan ba ni da wani sabo da duniya tunda na san dai dole sai na rabu da ita dan haka dan me zan damu kaina da rabu da sabo da ita yace mali wal dunya ai laysa li ulfatun bi aban da wani ainihin wato sabo da ita wala mahabba laha ni ba zan kauna ce ta ba hatta argabu fiha har awaye gari in dinga kwadayinta ko in dinga kwadayin abin da ke cikin ta wa ambasidu ballantana in bararraje ilaiha zuwa ga ita duniyar wa ajma'u ma fiya in dinga kokarin tara abin da ke cikin ta na san sabo ne na banza duk wayanda suka rayu a cikin ta babu wayanda basu bata amana ba kuma bata rike ba babu wayanda basu kokarin su saba da ita ba kuma ta nuna ita ba saba a sabawa da ita wai ta ba haushi sabo da kaza baya hana yanka ta ta duniya haka take shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni me ya hadi na da duniya mali wali dunya me hadina da duniya ma ana fi dunya misali na a cikin duniya ni ba wani bane a cikin wannan duniya illa karakibin face matafiyi wanda yake kan abin hawa kuma tafiyar mai nisa ce kuma guzurin ba shi da ainihin wato guzurin dan kankani ne tafiyar mai nisa guzurin bai da yawa da aka istaballa ya gaji da tafiya ya danya da zango a karkashin inuwar wata bushiya istaballa ya dan samu wata inuwa ta ta shajaratin karkashin wata bushiya ya dan huta kadan sun maraha wata rakaha koda mutun ya shekara 80 koda mutun ya shekara 90 koda mutun ya shekara 100 duk misalin sa a duniya kenan matafi ne shi wai dade wanda mutun ya har yanzu bai zama dan cikin ta har yanzu bata karbe shi a matsayin dan ta dan cikin gida ba a bako yake to ina ga wanda ya gaza wadannan shekaru in har dan shekara 80 90 100 100 da bako ne har yanzu bata yadda dan gida bane ya tafi ya bata to wanda bai kai haka ba fa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaga duk abin da ka gani a cikin duniyar nan ya zama larura ne bazan dole sai da shi to sai in dan yi amfani da shi dan ya taimaka mun a tafiyar inda za ni amma in mutum ba wanda ainihin wato notunan kansa suka samu matsala ba a irin wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa har kake zuwa ka miƙe kafa kama manta da wucin dogo tafiyar daga ya da zango kawai ka shagala ka shantace ka bararraje malam kamar ba matafi bane kai dan wani in ka kalle shi a duniyar nan wallahi ya bararraje wallahi wani zaman da yake a duniyar nan zaman bararrajewa ne wannan baya nufin karkaci mai kyau wannan ba yana nufin kanka sha mai kyau karka sa sutura ko kanka hawa abun hawa ko kanka shiga gida mai kyau ba haka ake nufi na fata an gane abinda ake nufi ai Allah ta'ala ce ayu allazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an min duk abin da ya halitta abin kasa yace naku abinda ake nufi shine duniyan nan kanka yadda ta shiga zuciyarka rike ta a hannu in ka rike ta a hannu in za ta walishe ka yadda ita in za ta hana ka tafiya jefar da ita in ka ji ta yi ma nauyi rage ta yadda za ta baka dama yadda za ka samu damar yin sauri inda za ka amma wani ya lafce ta ta hana shi sauri ta hana shi tafiya kuma ya ƙi rage ta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace mali wali duniya tsakani na da duniya ni kamar matafiyi ne da nake tafe akan abun hawa na tafiyar da nisa na gaji na danya da zango wai duk shekara 80 din da mutum ya fa wai aya da zango yake wai shekara 40 din nan da kake ba duk a cikin duk wannan tafiyar da kake ka je kasuwa ka dawo ka je office ka je gida ka yi nan kai nan kai nan ka hau ka sauka duk gaba ɗaya a hutu kake duk danya da zango ne nan kake amma wallahi ba mazauni bane kai ta huce alaka kai ga banga mutane suna ta hucewa bane wai kai tunda kaga ana ya tafiya manyan mutane sun huce malamai sun huce annabawa sun huce ba sahabi ko guda ɗaya har yanzu duk sun tafi duk ba ka gane cewa tafiya ake ta yi ba only long journey ne tafiya kowa yake ta yi
haka kowa yake ta tafiya dariya yake ta yi saboda haka ku duk gaba ɗayan mu akan tafiya muke saboda haka mai hankali kamata ya inganta guzurinsa ya kyautata abun hawansa dan ya samu damar isa inda za shi amma lalle kan wata tafiya ce mai tsawo muka dauko ta kuma ga ta nan muna ta yi da haka duk dan wannan zaman ka dan zauna ka dan yi bacci haka na awa 5 ko awa 7 ko awa 8 duk kamar istadalla me ta hata shajaratin ne kai aure kai haihu ka samu kudi kai shiga AC ka sauka ka hawo mota duk wannan a matsayin istadalla ta hata shajaratin ne la budda akwai ranar da zaka bar wannan inuwar za kuma ka tafi inda zaka wannan hadisi ne wanda yake sahihi Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ce yayi takharijin wannan hadisin a cikin takhariju fiqh sirra na Al-Ghazali a shafi na 478 a bugu na 4 haka ya kawo wannan hadisin a cikin al-ahadithus sahiha a rakam na 438 yace da wannan lafazin ya kawo shi cikin wato auratu na kawo wannan lafazin fi kitabi cikin littafi na sahihul jami'us saghir wa ziyadatihi ko wa ziyadatu shi ma a rakam na 2669 thumma innahu sannan yanda al'amarin yake lamma kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fil janaiz yayin da ya kasance koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zamanto shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi janaiza khairal hadi ita ce mafi alherin shiriya mukhalifan li hadi sa'iril umam kuma shiriyar annabi da koyarwarsa abin da ya shafi janaiza ta saba da shiriyar ragowar al'ummomi mustamilan domin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi janaiza mustamilan alal ihsan lil mayyit ta kunshi tun daga yi wa mamaci ihsani wa mu'amalatihi da mu'amalantar mamaci bima yanfa'uhu da abin da zai amfane shi fi kabari a cikin kabarinsa wa yawma ma'adihi da yanda ake mu'amalantar mamaci irin mu'amalar da za ta amfane shi a makomarsa kar ku tattaro tarkacen da ba zai je wa mamaci kabarinsa ba kar ku yi wa mamaci abinda ko sisin kwabo ba zai amfana masa ba a kabarinsa ko a lahirarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya karantar da mu in kana so kai abu ya amfani mamacinka ya faɗi me za ka yi amfani mamacinka mahaifinka ne malaminka ne dan uwanka ne mijinki ne matarka ce a danka ne kake so kai masa wani abu da zai amfane shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wa ala al-ihsani ila ahlihi wa qaribi sannan koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kunshi kyautata wa iyalan mamaci da makusantan mamaci wa ala iqamati ubudiyyati al-hayy fi ma yu'amilu bihi al-mayyit wa ala da kuma iqamatu ubudiyyati al-hayy wato tsayuwar daka na bautar shi kansa rayayye fi ma yu'amilu bihi al-mayyit cikin abin da zai mu'amalanci mamaci da shi duk wata mu'amala da zaka yi da mamaci ibada ce in ko ibada ce ba al'ada bane ba yanda kake so zaka yi ba gane wannan duk sanda zaka dora hannu ka sa hannu a dama da kai cikin yiwa mamaci wanka tona masa kabari yi masa sallah da abin da yake da alaka da wannan ba a bukatar ya kamata dinka ba a bukatar azancinka wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fil janaiz ya kasance daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam game da janaiza iqamatu al-ubudiyyati lirabbi tabaaraka wa ta'ala ala akmali al-ahwal wato tsayar da bautar Allah mai girma da daukaka a mafi cikar yanayi wal ihsanu ila al-mayyit da kyautata wa mamaci shi ma mamaci ai masa ihsani ba wai dan ya mutu kawai ko ta ina kuka ga dama ku bi da shi ba duk abu ne ko ga dama ku tarkato kun san yana fada da wannan abu yana raye yanzu tunda ya mutu bari ai
yana daga cikin ihsani wa mamaci kiyaye wasiyoyin sa da sauran abubuwan da zamu ambata wata jihizuhu ila Allah da kuma shirya shi dan mika shi zuwa ga Allah ala ahsani ahwalihi a mafi kyawun yanayin sa wa afdaliha a kai shi zuwa ga mahaliccin sa zuwa ga yanayi mafi falala wa wuqufuhu da kuma tsayuwar sa wa wuqufu ashabihi da tsayuwar sahabban sa sufufan yahmaduna Allah sahu irin wanda yahmaduna Allah suke godewa Allah wa yastaghfiruna lahu suke nema masa gafara wa yas'alunahu almaghfirata suke roƙa masa gafara war rahmata da rahama in har kuna so gafarar da kuke roƙa mamaci rahama da kuke roƙa masa Allah ya saurare ku ya karba ku bude kunnuwa ku ji koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi gawa game da abin da ya shafi mamaci game da abin da ya shafi jana'iza la'alla duk abin da kuke tattarowa ku zo ku yi ba lalle ya zama Allah madaukakin sarki yana karbar abin ba domin kila ba shi ya sa ku ba wattajawuz anhu da kuma neman yafiya gare shi thumma almashiy bayna yaday sannan da kuma wucewa gaba gare shi shi mamacin wayannan sun dauko shi wasu sun wuce ta gaba ay ila an yudi'ahu hufratahu har zuwa lokacin da za su yi ban kwana da shi a kabarinsa thumma yaqumu huwa wa ashabuhu bayna yadayhi ala qabri sannan shi wanda aka yi wa mutuwa da shi da ƴan uwansa da abokansa sai su tsaya ala bayna yadayhi ala qabri a gaba gare shi akan kabarinsa sa'ilina lahu tathbita suna masu roƙar masa tabbata ahwaja ma kana ilai shine mafi bukatuwar abin da ya kasance yafi bukata a lokacin a roƙa masa Allah ya tabbatar da shi tambayoyin nan ya iya amsa su lokaci yayi thumma yata'ahaduhu biziyarati ila qabri sannan sai kuma shi dan uwan mamaci ya ci gaba da sabawa da wannan mamaci ta hanyar kai masa ziyara zuwa kabarinsa wassalamu alaihi da yi masa sallama wa du'a ilahu da yi masa addu'a kama ya ta'ahadu lahayyu sahibahu fi darid dunya kaman yanda rayayye yake sabawa wajen ziyartar abokinsa fi darid dunya a gidan duniya to haka shi ma wannan ya riga ya bar nan ya tafi to kar an kai shi shikenan an kai shi ba ziyara a dinga kai masa ziyara sai mu tashi fa awwalu zalika insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi